kawai ake afin mun kwaitaten bin mozafin kubir mozafin a gibantan bin ilu yana mugwayo baka bai ta kwaita a yi ruwa kan mawaka a wanta cibantan wuya bai ya ku a bijalon kai mai abalin ala cultural groups wanda bai ala chiefs ko artists alfanani few group da women few youth fa den ulu waya da yi ban ko waye ko wa ban da yau tan saba eh ya saba kenan da bi ko da kabe.